Juma yok, sağ guys. Vocal range whining, 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 permanent, permanent. She wanna move to my Nigerian sound. She wanna wine to my Indian vibe. She wanna move to my Caribbean sound. She wanna move to my everybody now.
Spiritually, man, I should have craved bro, Ubanka. Critical charas, I go save the girl in danger. Put her in a Honda, rider like a biker. Yokohama tire, no fee, challenge me for Quanta. Challenge me for Panta. Brother, you go Santa. Kaki no be Kanda, boss no be Kanta. When I knock on for your head, you go the dance Atlanta. You go study me, Grimo, you know, go fit to stand up.
Dance to the rhythm of the best. Dance is it, to the rhythm of the best. When you say, look at that, you want. Look at that, you want me say, look at that, you want. Look at that,
everybody now.
Salon ya kan sada ga kafada komai na mata ne wai sai dai in jada mata abin nayi daga gaske ne kamar raba fada mai surutu ne cutuwan har yana kasa shorty wanna wine kamar ruwar inabi she the truth kuma hanyar gaskiya ni na iya bi gashi wai tana so ta taka mun ga biyan bukata ga halin kara mun wai kawai in fata sauti don ta motsa jiki daidai da irin wanda ta kan so a biki aka so mata bi ne sauran sai ta shigo ta ciki gangancire ma you kiranta ne so makidi a wi dada ta baso ba salama wayar da ta sarrafa za ta fara an kammala domin ba san da azanin ai sai an yi kalmasa ko a jikin ta wai domin kakanta ka fallasa
she wanna move to my Nigerian sound she wanna wine to my Indian vibe she wanna move to my Caribbean sound she wanna move to my
everybody now ooh, ja.